الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau kamar kullum Allah subhanahu wa ta’ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata 16 ga watan Safar 1444, wacce ta yi daidai da 14 ga watan Septemba shekara ta 2022. Muna nan cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi 14 13 na'am 13 ga watan Septemba, na'am, wanda ya daidai da 15 ga watan Safar kenan, to afwan 15 ga watan Safar, wato 13 ga watan Septemba. Safar 16, Septemba 13, to masha Allah kwana uku ne tsakaninsu, to masha Allah. To muna nan cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Ash-Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu Ash-Shaykh al-Allama Qadi Iyas rahimahullah ya rubuta. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin Bilal ibn Rabah radiyallahu an, wanda ke kan titin Kumaye Street a cikin CRP Junction unguwan Sanusi a cikin ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Satuttukan baya da suka wuce mun kwana a shafi na 15, shafin da ya mana bayani, wato cikin ɓangare na biyu na wannan littafi, shafin da ya mana bayani cikin ladar da mutum zai samu idan ya ƙaunaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai lada ga mai ƙaunarsa ta musamman. To yau insha Allahu za mu tashi akan darasi na 96 a shafi na 16 ɓangare na biyu na cikin wannan littafi. Shi kuma faslun rabewa ne insha Allah fima ruwiya ani salaf, wato cikin abin da aka rawaito daga magabatanmu wal a'imma da jagororinmu radiyallahu anhum min mahabbatihim linnabi, wato na daga ƙaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa shauqihim la, da kuma shauƙinsa da suke yi, wato bege. Ana fahimta? Haddathana al-qadi shahid, al-qadi wanda yayi shahada ya bamu labari. Haddathana al-udhri, al-udhri ya bamu labari. Haddathana al-razi, إمام الرازي يا بام لاباري. حدثنا الجلودي, جلودي يا بام لاباري. حدثنا ابن سفيان, ابن سفيان يا بام لاباري. حدثنا مسلم, إمام مسلم يا بام لاباري. حديث كنينة إمام مسلم رحمه الله. حدثنا قتيبة, قتيبة يا بام لاباري. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن, يعقوب أن عبد الرحمن يا بام لاباري. An Suhay, daga Suhay. An Abi, daga mahaifinsa. An Abi Huraira, an samo daga Abu Huraira radiyallahu an, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, min ashaddi ummati li hubba, daga cikin waɗanda suka fi tsananin ƙaunata daga cikin al'ummata, nasun, akwai wasu mutane, yakununa ba'di, waɗanda za su kasance a bayana, yawaddu ahaduhum, ɗaya daga cikinsu zai ƙaunaci, law ra'ani, ina ma dai ya ganni, bi ahli, inda zai iya sadaukar da iyalinsa don ya ganni, wa malihi da kuma dukiyarsa, idan da haka za ta samu gare shi da zai iya ba da iyalansa ko nawa ne ya iya salwantar da dukiyarsa saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai su a cikin wannan al'umma. kuma suna nan bayan annabi ne suka zo alaihi salatu wassalam. Muna fahimta? Wa mithluhu an abi dha, irin wannan hadisi an samo daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Wa taqaddama hadisu Umar, hadisin Umar ya gabata radiyallahu anhu. Wa qawluhu, da fadin sa shi Umar din lin nabiyyi, ga annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la anta ahabbu ilay, ya rasulullahi kai ne kafi tsananin soyuwa gare ni, min nafsi, fiye da raina, wa mata wato fiye da raina, ni na fi kaunanka fiye da kaunar da nake ma rayuwata. Hadisin yana cikin Muslim. Wa ma taqaddama an as-sahaba fi mithli, da kuma abin da ya gabata daga sahabbai, shafi na 16 a bangare na 2 a cikin wannan littafi. Masu bugu irin nawa, irin waɗannan maganganu sun gabata daga sahabbai radiyallahu anhu. Wa an Amr ibn al-As, an samo daga Amr dan As radiyallahu anhu, ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah, abinda yake cewa babu wani mutum da yafi soyuwa gare ni fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kar ku manta, ya tabbata a cikin sunan Amr ibn al-As inna radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa cikin haƙƙinsa, aslama an-nas, su mutane musulunta suka yi, amma Amr ibn al-As fa aman, shi kuma gaba ɗaya imani yayi. Dan kun san imani yafi musulunci, dan shine step, second step, wato mataki na biyu, daga musulunci sai imani sai ihsani. To dukkaninmu gaba ɗaya mun fara ne daga starting point, daga step 1 shine musulunci. Amma shi Amr ibn al-As radiyallahu anhu gaba ɗaya daga step 2 imani yayi gaba ɗaya. Ana fahimta? Kuma daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa, yana cewa Allahumma hadibi, Allahumma hadihi wa hadibi, Allah ka shirye shi kuma ka shiryar da mutane da shi. To kaga, a tunanin wasu, in mutumin banza ne a yadda suke tunani, ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa irin wannan yabo. Ana fahimta jama'a? Don haka magana tana da girma. Mutumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yaba ya ce ya yi kaza, kuma kai ka ce a aiki nan ne, shi kaza ne, shi kaza ne. Anya kuwa wanda yake kan wannan ya kama hanyar dacewa. Wa an Abda ta binti Khalid ibn Ma'dan, an samo daga Abda diyar Khalid, shi kuma Khalid dan Ma'dan radiyallahu anhum, qalat taci, ma kana Khalidun ya'wi ilayya ko ila firashin, haka ne ko? Ma kana Khalidun ya'wi ila firash, Khalid dan Ma'dan wato mahaifinta kenan. Ana fahimta? Bai kasance ba radiyallahu anhu yana komawa zuwa ga shimfiɗarsa, illa wa huwa yadhkuru min shauqihi, face sai ya ambato irin shauƙinsa shi Khalid da mararinsa ila rasulillah, zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi, haka kuma ya ambaci irin ƙaunar da yake wa sahabbai, min almuhajirin wal ansar, na daga cikin mutanen Makkansu da kuma mutanen Madina. Ana fahimta? Ƙauna ta gaskiya. Yusammihim, na'am. Ai, a gyara, ila firashin ne. Malam mai jan bugun nan, ila firashin ne ba? Ya wato a gyara. Saboda ai abin nan, ila harfu jarri ne. To in ka ce ya awi ilayya firashin, kalmar ma a larabci ba ta zauna ba. Na'am. Shaddan kawai sai a share ta kawai. Na'am. To yusammihim, sai dinga ambato su, kin ga wani da wani da wani, ya dinga ambato sahabban nan radiyallahu anhum, saboda tsananin ƙaunansu da yake. Wa yaqulu, sai ya ce hum asli wa fasli, wato su ne tushe na kuma su ne rassa na, su sahabbai su ne asalina su ne kuma rassana wato su ne ainihin rusina kuma su ne branchina wa ilaihim ya'innu qalbi kuma gare su zuciyata take shauki alhanan shauki hanna ahinnu lahum wa dunahum falatu inji mawaki qala shauqi ilaihim yace shauki na ya tsawaita zuwa gare su fa ajil rabb Allah ka gaggauta qabdi ilayka ka gaggauta ansata zuwa gare ka hatta yaglibahu an-nawm kullun abinda zai dinga fada kenan har sai bacci ya rinjaye shi ya ambaci wane bayan ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sahabbai daga cikin mutanen makka ya ambaci wasu daga cikin mutanen madina sai ya ce ya Allah ka gaggauta ansar rayuwata haka zai gushe ba zai gushe ba yana wannan har sai bacci ya rinjaye shi wannan hadisi ne hasan abu nu'aym rahimahullahu shi ya rawaito wannan a cikin littafin sa na hiliya wa ruwiya an abi bakr radiyallahu an امام الحاكم يا رويتو حديثي نيوانا صحيحي عن سامودك أبو بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي ياتي دع النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نارا سيدا واندي أيكوك دقسكيا لإسلام أبي طالب مسلنشن أبو طالب كاونك كي نمبا بن علي رضي الله عنه كان أقر لعيني من إسلامي wallahi ya fi sanyi ga idanuna fiye da musuluncinsa shi waye shi ya'ani abahu wanda yake nufi babansa aba quhafa wato shi ne abu quhafa sunan babansa kenan amma asalin sunan babansa usman ibn amir sunan babansa kenan ya musulunta amul fath wato shekaran da aka ci garin makka da yaki sannan ya rasu wato hijira ta abinan 14 Abu Bakar radiyallahu anhu ya riga mahaifinsa rasuwa ana fahimta to ba ma kaunar annabin kadai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kun ga Abu Talib bai mutu kan musulunci ba ana fahimta to waɗanda ma suke jibintar annabi alaihi wasallam sahabbai na kaunan su don haka sai ce musuluncin kawunka Abu Talib mahaifin Aliyu ya fi soyuwa gare ni fiye da musuluncin babana ana fahimta to me ya kawo haka saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wazalik malaki kuma haka abin da yasa anna islama abi talib saboda musuluncin abu talib ma yafin ali radiyallahu an kana aqarra li aynik saboda ya fi hutu ga idanunka kai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda musuluncin Abu Talib ya fi soyuwa gare ka to ni ma din kuma musuluncinsa ya fi soyuwa da na babana kuna ku fahimta kaunan nan dan kun san a lokacin da Abu Talib zai rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya same shi yana cewa ya ammi qulha atashaffa biha laka inda Allah ka faɗe wannan kalma zan ceta maka da ita gaban Allah Abu Sufyan na tsaye manyan Umayya ibn Khalaf suna tsaye manyan kafirai suna tsaye suna cewa atarghabu an dini abai wa dini ajdadi zaka kyamaci addinin iyayenka da addinin kakanninka yana cewa ka faɗi wannan magana zan ceta maka da ita karshe dai sai ya ce to shi yana addinin iyayensa har ya rera wasu waƙoƙi yana cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dira ni na san addinin ka shine mafi alkhairin addinai a duniya laula al malamatu aw makhafi sabbatan lawajadtani sam'an bi dhalika dina yace in bacin zargi da tuhuma da zage zage da yama didi da kananan maganganu da ka same ni ni zan shiga wannan addini amma kaje ka yace shi ya tsaya nan to saboda kaunar annabi alaihi salam ga addinin kawunsa sai Abu Bakar yace radiyallahu anhu to musuluncin sa yafi soyuwa gare ni saboda yadda naga kana son ya musulunta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta haka Umar radiyallahu anhu kun san Usama ibn Zaid radiyallahu anhu za ku tuna Usama shi ake ma ainihin laqabi da Hibb ibn Hibb lele dan lele saboda mun karanto da ku a surare a baya can babansa Zaid ibn Harith wanda shi kadai ne cikin sahabbai radiyallahu anhu wanda Qur'ani ya ambaci sunansa falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha a gurguje shi kuma abin da ya faru wato a lokacin bawa ne na matar annabi Khadija radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam da haka sai ta baiwa annabi sallam annabi sai ya enta shi alaihi wasallam sai ya zauna sai ana kiran shi Zaid ibn Muhammad ana fahimta yazo ya aure Zainab bayan ya aure ta akwai abin da ake cewa adoption wato shine idan ka raini yaro sai ya dinga biyarin sunanka ya dinga ansa sunanka to Allah subhanahu wa ta'ala yana nufi ya bata wannan ana kiran shi at-tabanni adoption is un Islamic bai dace ba ba musulunci bane da yawa kuma daga cikin mu zaka ga kani yakan dauko dan wansa kowa ya dauki dan kani sai ya koma maimakon ya ansa sunan mahaifinsa sai ya koma yana ansa sunan kaninsa ba daidai bane a musulunci a don haka sai mahaifin Zaid radiyallahu an ya niko gari da shi da kaninsa suna ta bincike har suka samu labari an ce Zaid radiyallahu an yana wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka sallama annabi sallam ya fito sai me ke tafe da ku suka ce to abinda ke tafe da mu kamar yana da wahala mun ji an ce kai karimi ne kana da girma kana da karamci ga kulawa da sauransu dana ne aka ce yana wurin ka shine nazo don Allah ka bani shi na ji ma ina neman shi sai ce to in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bazan ce da kai eh ba bazan ce da kai a'a ba zan kira Zaid danka radiyallahu anhu in ya ce zai bi ka ba zan dakile shi in ce ba zai bi ka ba amma kuma in ya ce ni a nan zai zauna to fa ni ba zan kore mutumin da ya ce yana kaunata ba ka yadda da wanda ya ce na yadda aka kira Zaid radiyallahu anhu ya zo ya ce ka san wannan ya ce eh wannan babana ne wannan kuma kawuna ne shi kani yake a wurin babana ce to faɗi bayaninka sai ya sake nanata wannan magana Zaid sai ya duka tsalle radiyallahu anhu ya ce aina aini da manzon Allah sallam mutuwa ce za ta raba ɗaya da ɗaya baba ka yi haƙuri ni nan daɗi na ji na zaune gari ba zan bi ka ba to sai aka koma ana kiran shi Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba shi nake so in ce ba saboda tsananin kaunar da annabi yake masa alaihi salatu wasalam sai ya zamana kaunar kuma ta yi naso a wurin ɗansa Usama ana fahimta sai ake kiran shi Hibb ibn Hibb lele ɗan lele wato abin kauna ɗan abin kauna to shi yasa a lokacin da wata mata imra'a makhzumiyya daga cikin kabilar Banu Makhzum ta yi sata aka ce ba wanda zai iya tunkaran annabi sallallahu alaihi wasallam da neman sassauci sai dai Usama saboda matsayinsa radiyallahu anhu da haka sai aka san shi a gaba kaje saboda abin zai mana girma a ce Banu Makhzumiyya daga cikin Quraishawa an yanke mata hannu wannan is a big slap mari ne babba a san yadda za a yi adjusting in ma dai za a yi taxing ɗinta ne a sa haraji ta biya amma hannu a yanke shi mutunci ya faɗi Usama sai ya zo radiyallahu anhu ya sallama ya rasulullahi ga abin da ke tafe da mu nan sallam bai magana bai ta kutala mutane sai ya hawo minbari sallam dama abu ya tashi haka yake alayhi salam ya hawo minbari a tashfa fi haddin min hududillah kai usama kai ne ka zo zaka yi ceton wani haddi daga cikin haddodin Allah yace na rantsi wallazi ba sani bil haqq law sarqat fatimatu bint muhammadin la qata muhammadun yadah inda fatima diyata za ta dauki abin da ba nata ba to yace da muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannunta ni ba da ni za a yi wannan ba to abin da nake so in fada umar dan khattab radiyallahu an yazo yayi kaso sai ya fifita usama رضي الله عنهما أكن أنسى عبد الله أنا فهمت سي عبد الله أنسى رضي الله عنه يا بابا أيني إنا دا كذا إنا دا كذا دا كذا دا كذا سيتي إيه دي كذكياني أما أبن ديسا نفيفي تاشي أكن كا ما حيثين سزيدو يافي سويوا أولين النبي sallallan fiye da mahaifinka. Sannan ɗansa Usama ya fi soyuwa ni kuma a wuri na fiye da kai saboda ƙaunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mahaifinsa. Wannan shine dalilin da yasa Nabi bai tashi. Ba wai dan baka da kaza baka da kaza, a'a, saboda wancan ƙauna. Ana fahimta malamai? Da haka sahabbai radiyallahu anhum dukkanin su gaba daya haka suke. Don haka kuma ake cewa maso uwa ya so ƴaƴanta. Ba yadda za a yi mala ka ce kai wai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma kana fada da matansa, kana fada da jigajigan aminansa, ya sunan wannan kauna? Na sha buga muku misali, kamar mutum ne ya ce da kai, kai wane aini ko a gaban Allah tsakanina da kai babu shari'a, ka san iyakan abin da babu shari'a ce kenan, wai karshen yadda babu shari'a, ina ƙaunanka, na ƙaunace ka har bayan ranka zan ƙaunace ka, amma kaga ƴaƴanka ba ni ba su har in mutu, to ka rike ƙaunarka. Wace irin ƙauna ce wannan? A to kusan kusan ku ce abin da kai kenan, ka ce kai mabiyin Annabi sallam, amma ka ce wa duk matan shi fasikai ne, karuwai ne. Wace irin magana ce wannan? Ka ce littafin da aka bashi bai cika ba, ka ce manya-manyan aminansa waɗanda suka ba da rayuwa da lokaci da kuɗi da ƙarfi, ka ce dukkaninsu wai daga ɗan luwaɗi sai ɗan kaza. To wace irin ƙauna ce wannan mala? Ana fahimta? To maganar tana da girma ƙwarai da gaske. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari daga irin waɗannan kalmomi. Malam yake cewa wa nahwahu an Umar, irin wannan magana an samo ta daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, qala lil Abbas radiyallahu an, yace da Abbas Allah ya kara masa yadda, an tuslima ka musulinta ya kai Abbas, ahabbu ilay, yafi soyuwa gare ni, min an yuslima al-Khattab, fiye da musuluncin babana Khattab. Menene yasa ka faɗi haka? Li'anna dhalika ahabbu, domin musuluncin Abbas radiyallahu an ya fi soyuwa ila rasulillah, zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka duba ga kauna fa, a'a, saboda sun fahimci haka din. Don haka duk abinda Annabi yake so alaihi sallam su ma shi suke kauna. In ka dauka ɗayan su bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, zaka ta samu irin waɗannan maganganu gaba daya. Wa an ibn Ishaq, an samu daga ibn Ishaq, wato abin nan mai sira kenan, annam ra'atan min al-ansar, wata mata daga cikin mutanen Madina, daga cikin bani Dinar, sunan kabilan ta kenan, matan nan qutila abuha, an kashe mahaifinta, wa akhuha, da dan uwanta, wa zawjuha, da mijinta, mutum nawa kenan? Uku, mahaifi, dan uwa, miji. Kaga ko su ne musulunci ma ya ambata cewa zaka gudu ka bar su. Yawma Uhud, ranan Uhud, ma'a Rasulillah, tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa qalat, sai ta tambaya, ina miji na? Aka ce an kashe shi. Dan uwa na fa? Shi ma an kashe shi. To mahaifi na fa? Shi ma an kashe shi. Sai ta ce ma fa'ala Rasulullah, to Annabi sallam fa me yayi? Shi me yake? Ina yake? Me ya same shi? Qalu, suka ce khairan huwa bihamdillah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da alkhairi, godiya ta tabbata kai Allah, kama tuhibbin, kamar yadda kike so kiji. Qalat, sai ta ce arinihi, ko arinihi, ku nuna mani shi. Ana fahimta? Ku nuna mani shi, hatta anzura ilai, har in kalle shi in samu natsuwa. Falamma ra'atu, a lokacin da ta gansa sallallahu alaihi wasallam, qalat, sai ta ce kullu musibatin ba'daka jalal, dukkanin wata musiba wato bayanka karama ce. Kisan mahaifina da mijina da ɗan uwana, ai kaga musiba ce babba, saboda miji in ba shi wa zai taimaka maka? Uba in ba shi sai wurin wa za a kai ka? Miji. To in ba miji kuma wa zai kai taimaka maka? Ɗan uwa. Duk inda za ta dafa babu. Amma ta ce duk abin da ya same ni ne wannan wasan yara ne, sauki ne, babu wani abu. Tunda dai annabi sallam yana nan lafiyansa kalau, ba ni da matsala. Ana fahimta? Ce mu haka muke jama'a. Wasu ila Ali ibn Abi Talib, an tambayi Ali dan Abu Talib radiyallahu an, Imam Suyuti rahimahullah shi ya rawaito wannan magana a cikin manahir, amma bai ambaci isnadi ba. Yana cewa kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aka tambaya Ali ya kaunarku take ga annabi alaihi salatu wassalam. Kala sai yace kana wallahi, ya kasance ina rantsuwa da Allah, ahabba ilaina, ya fi soyuwa gare mu, min amwalina, fiye da dukiyoyinmu, wa auladina, da ƴaƴanmu, wa abaina, da iyayenmu maza, wa ummahatina, da iyayenmu mata, wa minal ma'il baridi ala dhama, kai ya fi soyuwa gare mu fiye da ruwan sanyi akan jin kishi. Idan mutum na jin kishi me yake nema? Ruwan sanyi. In yana jin yunwa me yake nema? Abinci. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi soyuwa gare mu fiye da ruwan sanyi akan kishi. An Zaid ibn Aslam, an samu daga Zaid dan Aslam radiyallahu an, kharaja Umar, yace Umar ya fito radiyallahu an, lailatan, a wani dare, yahrusun nas, yana gadin mutane. Ana fahimta? Fara'a misbahan fi bait, sai ya ga wato wata fitila a wani gida. Wa idha ajuzun tanfushu sufa, sai ga wata dattijuwa mace wato tana kakkabe sufi gashin dabbobi. Wa taqul, tana cewa ita matar, ala Muhammadin salatul abrar, salla alaihi tayyibun al akhyar, tace ala Muhammad salatul abrar, wato salati na barantattu ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, salla alaihi tayyibun al akhyar, tsarkaka zababbu sun yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, قد كنت قواما بكا بالاصحاب, قد كنت قواما بكا بالاصحاب, يا ليت شعري والمنايا اطوى, تتي قد كنت حقيقه النبي كا كسانتي عليه الصلاه والسلام قواما مي تنانين ايواني ددري بكا مي يوان كوكا بالاصحاب واتو لوكاتين هدو الفجري, ya laita shi'iri, kai ina ma dai kai cona, wal manaya atwar, ga mutuwa kuma mataki mataki ne, khalaqakum atwara, mataki mataki, hal tajma'uni wa habibid dar, shin idan na mutu akwai wani gida na aljanna wanda zan iya shigan shi ya hada ni da abin kaunata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Nan kadi kuntu ne ko kunta, masu bugu da daba. Kadi kuntu, yawwa, to mu gyara namu, mu gyara namu. Kadi kuntu, hakika ni na kasance. Ana fahimta? Kawaman mai tsayuwa ce da daddare, bukan bil ashab, in dinga zuba kuka lokacin hudawan alfijiri. Saboda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama, dama da wani sharadi ne zaka iya haduwa da manzon sallallahu alaihi wasallam? Da yawan menene? Yawan sallah. Saboda ga wani hadisi can cikin sahih na Rabi'a ibn Malik radiyallahu anhu, yazo ce salni ma badalak, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roke ni abinda kake so, yace to dan ba ni lokaci ya rasulullah, sai ya dawo yace to as'aluka murafaqataka fil janna, ni da ina maka roƙon da nake maka kai mani addu'a in kasance tare da kai cikin gidan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce awa ghaira zalik, shin ba wata tambayar sai wanda ce huwa zak, tambayar kenan, ni ba ni da ba kudi nake so ba, ba zinari ba, ba azurfa ba, ba tagulla ba, ba lulu ba marjan ba, a'a ya kasance ga ni ga ka a cikin gidan aljanna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a'inni ala nafsika bi kasratis sujud, ka taimake ni akan kanka kai da yawan sujjada. To ita abin da take cewa yanzu wannan mata ni dai na kasance mai tsayuwan dare mai kuka lokacin hudowan alfijiri. Ana fahimta? Dan gashi can yana cewa as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashab. Can kuma yake kanu qalilan min al-layli ma wa bil-ashharihum. To tana wannan ba sharadi shiga aljanna ba kenan? Tace to amma duk da haka shin akwai gida wanda ni zan iya samu ya hada ni da mai kaunata ko wanda nake kauna su sallah? Ana fahimta? To ta'anin nabi wanda take nufi da wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa jalasa Umar radiyallahu anhu yabki. Umar sai ya zauna radiyallahu ya dinga kuka wa fil hikayati tul. A cikin hikayan akwai tsawo. Wannan hadisi ne Hasan Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu an shine ya rawaito wannan magana. Umar ya dinga kuka kamar ransa zai fita radiyallahu anhu. Da yana tunanin yana ganin ka duba wannan mata ita yanzu tana aikin jami'in ainihin fatu, amma kullun tunaninta da shauki shine wane ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam yace wa ruwiya anna Abdullah ibn Umar, an rawaito Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma khadirat rijlo, kafarsa ta turgude. Ana fahimta? Faqila la, sai aka ce da shi uzko ahabban nasi ilaik, ka ambaci mafi soyuwan mutane gare ka. Yazul ank, wannan turguda zai barka, zai kau daga gare ka. Fasaha, sai yayi kara ya Muhammada, ya annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantasharat, sai kafar ainihin tawarware. Ana fahimta? To amma hadisin bai inganta ba jama'a, bai inganta ba, saboda akwai wani mutane kan shi Ibrahim ibn Ghayyas, shi ba ma san wani gangare yake ba shi. Ana fahimta? Sannan min haythul aqida, ta bangaren aqida akwai tantama a cikinsa, ba ma ta bangaren binnan matani ba ko isnadi, saboda ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alladhina idha asabatuhum musibatun qalu me wa inna ilayhi, wa ake kira lokacin musiba. To in kai aka ce ka kira na sallar lokacin musiba, kenan an daura ka akan wani abu daban. Ko annabi ka kira sallam lokacin musiba kai shirka? To shi sa hadisin aqdan a aqidance bai inganta ba, sannan kuma isnadin sa bai inganta ba. Ana fahimta? Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ake kira amman yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkaru. Ai shi sa kada hankali da isa nan maza nayi bayanin sa. Lokacin da nake misala da na karanta hadisin, sai ina ta mamaki, ina dai zuwan gane mai isnadin sa, saboda an ce abin nan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada, ba a kiran wani sai Allah subhanahu wa ta'ala. To nan in aka ce ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin musiba, kaman bai ci karo da wancan aya ba, to sai ina ta kokarin gane mai ingancin sa, har dai Allah ya nuna mani na gane binciken da malamai suka yi akan sa. Dan haka hadisi ne bai inganta ba. To ko annabi ka kira alaihi salatu wasalam lokacin musiba kai shirka, bare wani. Dan haka sai a kiyaye. Walam mahtudira Bilal, a lokacin da Bilal radiyallahu anhu mutuwa ta zo maka, nadatim ra'ato matarsa sai ta kira wa huzna, ya bakin ciki na, wani ana kiran shi ne da'un nudba. Faqal, sai shi Bilal ya ce radiyallahu an wa tariba, ya jin dadi na, kowa taraba, ya jin dadi na, gadan alqal ahibba, a gobe zan hadu da masoya Muhammadan wa hizba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da ayarinsa gaba daya. Wannan hadisi yazo a cikin siyar na Imam Adh-Dhahabi rahimahullah, shi ma bai inganta ba, munqati, akwai yanki a cikin sa. Wayurwa, ana rawaitowa anna imra'atan qalat li'aisha, wata mata ta ce da Aisha radiyallahu anhuma, ishfi li ikshifi li qabra rasulillah, ki yaye mani qabarin annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa kashafathu laha, sai ta yaye mata qabarin. Fa bakat, matan ta dinga rusa kuka, hatta matat, har sai da ta rasu. Malam mai takriji yace lam ajidhu, ban same shi ba wannan hadisin, ban san waye rawaito shi ba. Ana fahimta? Walamma akhraja ahlu makkata zaid ibn dafinna, a lokacin da mutanen makka suka fitar da zaidu dan dafinna min al-haram, daga harami, liyaqtuluhu, domin su kashe shi radiyallahu an, qala lahu abu sufyan sai yace da zaid ibn dafinna radiyallahu an bin arq, anshuduka Allah, ina gama ka da girman Allah, ya Zaid, ya kai Zaidu, atuhibbu anna Muhammadan al'ana indana, shin zaka so a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu yana wurin mu, makanaka, a wurin ka kai, yudrabu unqu, za a daki wuyansa, da ma'ana kisan da za a yi maka a ce shi za a yi ma, wa anta fi ahli alhali, kai kana cikin iyalinka, lafiyar Allah, baka da matsala. Faƙala zaid sai ce radiyallahu an, wallahi ina rantse maku da Allah, ma uhibbu, ba zan taɓa so ba, anna Muhammadan al'an, a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu, fi makanihi alladhi huwa fihi, a ce a wurin nan da yake yanzu a cikinsa, tusibuhu shauka, kaya zai taka ta same shi, wa anni jalisun fi ahli, ni kuma a ce ina zaune a cikin iyalaina, wallahi ba zan so wannan magana ba. فقال ابو سفيان سيت رضي الله عنه, ما رايت من الناس احدا يحب احدا, بان تبا غنين wasu mutane daga cikin mutane wanda wani ke son wani ba, ka ubbi ashabi muhammadin muhammada, kamar yadda mutanen sallam ke kaunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن ابن عباس, an samo daga abdullah dan abbas radiyallahu anhuma, كانت المراه, mace ta kasance, wancan hadisi asalinsa yana cikin Bukhari, wannan muka gama jin kadan, asalin hadisin yana cikin Bukhari rahimahullah. Kanat almar'atu, mace ta kasance, idza atat an-nabiy, idan ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, halafaha billah, yakan sa ta rantsi da Allah, ma kharajat min bughd zawj, bata fito saboda kin miji ba, wala ragbatan bi arf, bata fito domin tana kwadayin samun pegi ko puloti ba, wa ma kharajat, bata fito ba, illa hubban lillahi wa rasuli, face kawai saboda kaunan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi ya fito da ita. Annabi sallan ya kasance yakan sa mace ta yi wannan rantsuwa, in ta fito hijira, yace ki rantsi da Allah, ba wani abu bane na duniya ya kawo ki, ki rantsi da Allah, ba sa'insa bace tsakaninki da mijinki ta fito da ke ba, kawai kin fito ne saboda kaunan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa waqafa ibn hadithin Tirmidhi ne ya rawaito shi rahimahullah, kuma hadisi ne hasan. Wa waqafa ibn Umar, Abdullah dan Umar ya tsaya ala ibn Zubair, akan gawar Abdullah dan Zubair radiyallahu anhum, ba'da qatli, bayan an kashe Abdullah dan Zubair, fastaghfara lah, sai rima masa ghafara, wa qat, sai yace kunta wallahi, kai ibn Zubair radiyallahu anhu, wallahi ka kasance, ma alimtu sawaman, ban taba sanin wani mutum mai tsananin azumi ba, qawaman mai tsananin tsayuwan dare ba. Tuhibbu Allah wa rasula, wallahi kana kaunan Allah kana kaunan manzon sallallahu. Ana fahimta? To kun ga waɗannan abubuwa da waɗannan mutane suka mallaki duniya kuma da irin wannan yanayi ne suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato cikin imani, saboda tumbatsar ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatansu. Faslul rabewa fi alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan fasalin zai mana bayanin alamar da ake iya gane mai ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita. I'lam ka sani, anna man ahabba shay'an, duk mutumin da ya kaunaci wani abu, asarahu, yakan fifita abun a kansa, wa asara murafaqatahu, sannan yakan fifita abota da wannan abu, wa illa idan ko ba haka ba, lam yakun sadiqan fi hubbi, to ba mai gaskiya bane cikin abin da yake kauna din nan. Na okay, asara muwafaqatahu, wato zai fifita ainihin dacewan aikinsa da wanda yake kauna. Ana fahimta? Zai fifita dacewan aikinsa da wanda yake kauna. In ko baka ga haka ba, aikinka ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? To duk wani sowa da hargowa ba kauna ba ce. Gamala yace wa illa in ko ba samu waɗannan abubuwa guda biyu ba, lam yakun sadiqan fi hubbi, bai kasance mai gaskiya ba a cikin wannan kauna tashi. Wa kana mudda'iya, kawai ya kasance mai ikirari ne, kawai yana ikirarin kaunar ce amma ba kauna yake ba. Fa sadiq, shi mai gaskiya, fi hubbin nabi, a cikin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam, man tadhharu alamatu dhalika alaihi, shi ne wanda alamomin haka ke bayyana gare shi. Wa awwaluha, na farkon alaman, al-iqtida'u bi, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ita ce alama ta farko wanda ake gane wannan da gaskiya masoyin ne. Wasti'malu sunnati, da kuma amfani da sunnar sa. Wattiba'u aqwalihi wa af'ali, da bibiyan maganganunsa da ayyukansa. Wamtithalu awamiri, da kuma misaltuwa da umurninsa. Wajtinabu nawahi, da kuma nisantan ababin da ya hana. Wata'addubu, da ladabtuwa bi adabi, da ladubbansa fi usrihi wa yusri, a cikin tsananin shi mai ikirarin da kuma yalwarsa ko sauƙinsa. Wa manshatihi, a cikin sonsa. Wa makraihi, da kuma ƙinsa. Duk wanda aka rasa wannan, to kana mudda'iyan, kawai ikirari yake da baki amma ba mai kaunan bane. Aikin ka ba irin nasa ba, maganganun ka ba irin nasa ba. Ana fahimta? Komai naka kunya hannun riga, sai dai kawai fatan baki ne, kawai kawai kaunar. To kai mai riyawa ne amma ba mai kaunar bane. Ana fahimta? Haka magana take. Wa shahidu hadha qawluhu ta'ala, shedar wannan magana ta wajen malam fadin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, inda gaske Allah kuke kauna, subhanahu wa ta'ala ni ne za ku bi, zai kaunace ku. Ana fahimta? Sannan ya gafarta muku zunubanku. Ku sani mai yawan gafara ne subhanahu wa ta'ala, mai kuma jin kai ne. Ashe kenan kun ga shi ne za a bi a samu gafara. Wa isaru ma shara'a, da kuma fifita abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta. Wa habba alai, ya kuma kwadaitar akansa. Ala hawa nafsi, akan son zuciyarsa shi mutumin, ko ma wane ne. Wa muwafaqati shahawatihi, da kuma dacewa da sha'awarsa, ko da sha'awarsa tana son wannan abu. In an ce bashi bari, to ka bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari. Ba mun karanto da ko hadisin wani mutum ba, ya zo yana cin abinci da hannun hagu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce, kai malam ka daina cin abinci da hannun hagu, shaitan shi ke cin abinci da hannu, ka sa hannunka na dama. Ya ce, a ni ba zan iya ba. sai ce to kada Allah ya baka ikon daga hannunka shikenan fashulla biyadu hannun sai shanye to koda zuciyarka tana kaunar abu koda ranka na son abu aka ce ah Annabi sallam a karantarwansa ba haka bane ga yadda yace ga yadda za a yi to ka jingina naka ka tarskace shi ka ajiye ka bi wanda Annabi sallam ya tabbata a kansa in ko baka yi haka ba to kai mai ikirari ne na kauna kawai a baki amma ba da kake ba malam yace qala Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman wadannan da suka zauni gida da imani min qablihim gabanin mutanen makka ana magana da mutanen madina kenan yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar wanda yayi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim aja ba su samu wata bukatuwa ko kauna a cikin zuciyarsu mimma utu daga cikin abin da aka ba su wayusiruna ala anfusihim suna fifita wasu mutane akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da ya kasance suna da bukatuwa da tsananin talauci da rashi amma sukan fifita mutanen makka akan kansu kaga wannan ita ce kauna ta gaskiya mutum zai raba kudin sa biyu ce ga rabi kaje kai kasuwanci ya tara matan sai ce zabi wacce kake so in saka ka aura ita ce kauna ta gaskiya wa iskhatu al-ibad sannan kai fishi da bayi halitta kenan fi ridallahi ta'ala cikin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala anan ne gizo yake sa ka saba da kowa in dai Allah kake ma kar ka damu to mu mun canza abin yanzu mutane kake neman yardan su da sabawa Allah jama'a haka ne shi sa ba za a fita cikin wahala ba in mutane gaba ɗaya kowa zai ce baya yin ka bai kaunanka to malam in Allah kake neman yardan sa subhanahu ta'ala da manzo sallam ka rabu da kowa ya faɗa da kai amma kishiyar haka kana neman yardan mutane da sabon Allah subhanahu ta'ala mutane su baka su gamsar da su ka saba ma Allah to ka samu matsala matsala ta same ka a rayuwa حدثنا القاضي ابو علي الحافظ القالي ابو علي محدث حديثي يا بام لاباري حدثنا ابو الحسين الصيرفي ابو الحسين الصيرفي يا بام لاباري وابو الفضل ابن خيرون ابو الفضل ابن خيرون شيما يا بام لاباري قال دكنين سو بيو سنتي حدثنا ابو يعلى البغدادي بابا يعلى متي من بغداد يا بام لاباري حدثنا ابو علي السنجي ابو علي السنج يا بام لاباري حدثنا محمد بن محبوب محمد بن محبوب يا بام لاباري حدثنا ابو عيسى ابو عيسى يا بام لاباري رضي الله عنه حدثنا مسلم بن حاتم مسلم بن حاتم يا بام لاباري حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري محمد بن عبد الله متم مدينه يا بام لاباري قال لي عن ابيه daga mahaifinsa an ali ibn zaid an samo daga ali dan zaid an sa'id ibn al-musayyab an samo daga sa'id dan musayyab qala anas ibn malik anas ibn malik yace radiyallahu an qala li rasulullah annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace dani ya bunay ya dan dana in qadar matukar zaka iya an tusbi'a wa tumsiya kawayi gari kayi yammaci laisa fi qalbika ghishun li ahad babu al-gushu na wani a cikin zuciyarka wato ba wani mutum da kake rike da shi kana kwafe da shi ana fahimta a zuciyarka faf'al to ka aikata wannan summa qala li sannan yace da ni ya bunai ya kai dan dana wadhalika min sunnati haka da na gaya maka yana daga cikin sunnata wa man ahya sunnati don mutumin da ya raya sunnata faqad ahabbani haqiqa ya kaunace ni wa man ahabbani don mutumin da ya kaunace ni kana ma'i fil janna ya kasance tare da ni a cikin gidan aljanna to yanzu ka duba kaga ba da bakuna ake fada ba da zukata ake fada an san fadan zukata hasada ana fahimta malam kamiz ya canza riga shikenan hankali ya tashi shi sa na sha fada nakan cewa cikin masu hawan jini mutum kashi goma, kashi uku ne kawai na Allah su ne wanda lalurar ta Allah ta same su, amma kashi bakwai malam wani yanayi ne kawai ka daura ma kanka, wane ya yi gida hankalinka ya tashi shikenan, kai ma kai abin ga wane ya sai mota, kamar wani aboki na labar labari wai suna zaune da wani makocinsa ya sai mota sai ya zo ce assalamu alaikum, wai irin da ka ganna hawa ce malam kamar addu'a ce sai ka ga mu yadda ka ji haka fa ka je ka ga mutan kauna yace to kai hakuri kai hakuri nace wai malam almara kai yace ah ba malam almara abu da ni ya faru nake baka labari to malam me zafi ai ko irin dai a kore a share kare ga kace to Allah ah ba ba sai Allah ya san ya hayi ba sai na tawa tunda abin da dukan kare yawa amma ho ha ga mutu haka to haka fa mutane suka koma abin ya munana malam ah malam kami zafi mota yana da floating shi a shanono sai ya daga shi ma sai ma to kirrin kirrin wai shi ma sai ya hausin da malam kami zafi mota menene ya zafi malam baka koyi da waɗancan mutane walau la iz zakalta jannata ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah Allah din yaso ni ma zai bannawa kai hakuri mala to amma saboda rashin wannan abu sai ka ta tuki ka ga mutum a tsaye ya mutu a tsaye an tsotse shi ya matse ya lalace ya goge ya koke ya je ne saboda hasada kuma shi wancan din yadda ka san sinadari saboda har sada ga mai rago mai ake cewa kullun yana ta improve yana ci gaba ba wani abu da zai tsaye da shi to in ka kwantar da hankalinka lokacin ka in yayi zaka samu mala to ya kamata mu natsu mu gane irin waɗannan abubuwa mu tsaya afwan bar mu dan kai kan gaba an ce lokaci yayi mala yace fa man tasafa bi hadhihi sifa don mutumin da ya siffantu da wannan sifa fa huwa kamilul mahabbati lillahi wa rasuli wannan ya kasance mai cikakkiyar kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa man khalafaha fi ba'd hadhihi al umur don mutumin da ya saba wa waɗannan sifofi a cikin wasu daga cikin al'amura fa huwa naqisul mahabba to wannan mai tauyayyar kauna ce wala yakhruju an ismiha ba kuma zai fita daga cikin wannan suna ba na cewa koda kana kaunar to na kasassa ce tauyayya wa daliluhu qawluhu sallam lillazi hadduhu fil khamr hadduhu ne ko haddahu a wurinku to mu gyara namu saboda ya kamata ya kasance bi fathi dal dalilin sa annabi sallam ya ce ga wani mutum da yayi wa haddi a cikin giya hadithin na cikin Bukhari ana fahimta fala'anahu ba'dhum sai wasu daga cikin sahabbai suka la'anci shi saboda ya sha giyan an masa ya sha an kai da aka kawo suka ce kai dai Allah ya la'ane ka ya za ka yi waɗannan abubuwa an yi haddin nan an yi haddi an yi wa qala sai ce ma aktharu ma yu'ti bihi menene mafi yawancin abin da yake zuwa da shi wato me yake yawan abin da yake aikatawa na shashayen giya inji wasu daga cikin sahabbai kenan fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ta'anhu kar ku la'ane shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu shi wannan da kuke ganin shi mashayin giya to yana kaunan Allah subhanahu ta'ala kuma yana kaunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kaunar tauyayya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce shagiya ba Allah sun zabe ce shagiya ba ana fahimta wa min alamati mahabbatin nabi yana daga cikin alamar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kasratu dhikrihi la yawan ambatonsa saboda ibnu al-jawzi yana cewa rahimahullah idza arada Allahu bi'abdin khaira yassara lahu salata ala lisani sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da Allah yake nufin sa da alkhairi yakan sauwake masa yi wa annabi salati sallah kenan kishira ka duk mutumin da Allah ta bai nufin sa da alkhairi bai huwa ci bakin sa wurin yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta faman ahabba shay'an akthara dhikra duk mutumin da yake kaunar abu yakan yawaita ambatonsa. Wa minha, daga cikin alamar kaunar, kasratu shauqihi ila liqa'i, yawan shauqin sa shi mai kaunar zuwa ga haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi, kowane masoyi yana kauna, yana mararin ya hadu da masoyinsa. Ana fahimta? Yanzu kai ne kana neman aure, misali sai aka ce an sa maka lokacin tadi, sai duk kullun zaka zo din Laraba. Ana fahimta? Kaga, saboda tsananin marari da shauki da bege, ba gobe Laraba ba, zaka ga Laraba ta maka tsawo. Sannan zaka yi kokari ka sai dan yadi, ka kai dinki, ka hura mata lauta, saboda gobe Laraba. Ka dan nemi turare dai, ka dan yi wani gyare-gyare, kai aski, kai kaza, saboda a ranka acan-aca. Ba haka bane? Me yasa zaka yi wannan shiye-shiye? Saboda mararin haduwa da masoyiya. To bare masoyi sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Na kawo muku misali ne inda hankalinku zai gane. Kuma inda zaka je Larabar a ce ba ku hadu ba, ina son ga zuciyarka ya zai. Ana fahimta? Wa fi hadith al-ash'ariyin 'inda qudumihim al-madina, hadithin ash'arawa qabilar abin Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari. Ana fahimta? A lokacin da suka zo Madina radiyallahu anhum, annahum kanu yartajizun, suna abin da ake cewa rajas, wato yan gajeren waka, suna cewa gadan nalqa al-ahibba Muhammadan wa sahba, wato gobe za mu haɗu da masoya shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahba, da kuma sahabbansa radiyallahu anhu. To za mu kwana a wurin, saboda an ce da ni lokaci yayi, in Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa sati mai zuwa, to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.